الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه كان وتا الشدة غوتا كأشرن دبي غوتا Zulqa'ada shekara ta 1436 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 6 ga watan 9 shekara ta 2015 alistafin turawa. Muna darasi na 69 a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Jana'iz wa bida'uha li Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna dake kofar Nasarawa a cikin birnin Kano, Nigeria. Idan ba manta ba, a satin da ya wuce mun tsaya ne akan hadisi da yake magana akan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shigar da wani mutum cikin kabari shi da kansa, sannan kuma aka haskaka aka sa wuta a wannan kabarin saboda duhu, aka haskaka aka gani. Malam Albani Allah masa rahama ya kawo wannan hadisi ne dan ya nuna mana halaccin idan larura ta kama za a binne mutum da daddare, za a iya binne shi in an buƙaci a hura wuta, za a iya yi ba laifi. To ƙarshe hadisi ne dai hasan, kuma yadda Ibn Majah da Tirmidhi suka rawaito shi, to a can ƙasashe ce hadisi yana da shahid daga riwayar Jabiru dan Abdullahi Allah kara masa yadda, wanda Abu Dawud da Imam al-Hakim da Imam al-Baihaqi suka fitar da shi. Yace Imam al-Hakim yace sahihun ala sharti Muslim muwafaqa al-Dhahabi wa zada alayhi man Nawawi. Imam an-Nawawi ya kara dan haskaka hadisin da kuma bayani akan ingancin sa, yace a cikin littafinsa Al-Majmu' rawahu Abu Dawud bi isnadin ala sharti Al-Bukhari wa Muslim. Abu Dawud ya rawaito hadisin amma a sharadin Buhari da Muslim. To shine Albani yake cewa wa kullu zalika khata, duka wannan maganganun kuskure ne, ba daidai bane. Kuma wannan ita ce amana ta ilimi, yayin da wani malami cikin malamai yayi bayani aka samu kuskure, to ayi bayanin kuskuren dan mutane su fahimta, saboda shi addini ana so a gina mutane ne akan daidai, ba wai a dora su akan kuskure ba. Duk da matsayi na Imam an-Nawawi da darajarsa, zai iya yin kuskure, a manhaji na Ahlus Sunna wal Jama'a ko mun girman malami da matsayinsa da daukakar sa, bai wuce yayin kuskure ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, duk wani dan adam da ka sani yana iya yin kuskure, amma mafi alheri a cikin ƴan adam masu kuskure su ne waɗanda idan sun yi kuskuren sai suke tuba. Yace yanda abin yake, fa inna madara isnadihi ala Muhammad ibn Muslim al-Ta'ifi, makewayar hadisin gaba daya tana cikewa ne akan wani mutum mai suna Muhammad ibn Muslim al-Ta'ifi al-Makki. Yace wa huwa wa in kana thiqatan fi nafsihi, da cewa shi wannan mutumi wato thiqatan fi nafsihi, amintacce ne akan kansa shi al-Ta'ifi al-Makki, fa qad kana da'ifan fi hibzihi, amma kuma yana da rauni a haddata sa. Yace saboda haka ne ma walidhalika lam yahtajja ash-shaykhani bihi, kisa da Bukhari da Muslim basu kafa hujja da shi ba, ma'ana basu amfani ko su kafa hujja da riwayarsa. Wa inna ma rawa lahu al-Bukhari ta'liqan, Imam al-Bukhari kadai ya ruwaito riwayar wannan mutum ne a matsayin ta'liq mu'allaq, yanci ta'liq ana nufin mu'allaq, ma awwalu isnadi minhu yuhzafu walau ila akhirih mu'allaq, hadisin da aka share wato isnadin sa a fade shi babu isnadi shine mu'allaq. Bukhari yakan kawo mu'allaqat a cikin sahihinsa, akwai ingantattu akwai masu rauni, wa Muslim istishhadan, Imam Muslim ya yi istishhadi da shi kafa shaida.